Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga ofishin Sashen Hausa na birnin Yamai akan mitoci 16, 21 da 25. Kuma a koda yaushe za iya samun mu a duniyar gizo a voahausa.com ko sashenhausa.com. A jamhuriyar Niger ana iya kama mu a tashoshin FM waɗanda suka hada da radio amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalol da Niya ko VOA Africa a birnin Yamai akan mita 102.5 na Sango FM. Masu rarrawa barka ku da haka, sune Mumuni Barma ne yake muku sallama a wannan shiri na musamman. Yau saboda wasu matsaloli da ake fuskanta masu alaka da bazuwar cutar coronavirus da ta sa aka rufe ma'aikatu da yawa ciki har da wasu sassa na babbar headquarters mu dake birnin Washington DC, za mu kawo muku shiri na musamman ne daga ofishin mu na Yamai. To a cikin shirin za a ji cewa masana na cigaba da fashin baki game da kwamitin da gwamnatin Najeriya ta kafa da nufin nazari akan hanyoyin farfado da kamfanin karafa na Ajokuta shekaru kusan 40 bayan durkushewarsa, yayin da aka shiga kwanaki 10 na ƙarshe na azumin Ramadan. Madanka ko kuma feloli a jamhuriyar Niger sun koka game da rashin samun aikin sallah. Har ila yau a jamhuriyar ta Niger wasu 'yan ƙasar ne yake bayyana ra'ayoyinsu game da shirin sake bude makarantu a farkon watan Yunin gobe. Muna dauke da shirin na ƙasa ba kasawa ba da sharhin jaridan Ghana da nasihar malamai albarkacin watan azumin Ramadan, amma sai bayan an sha labarin duniya.
Jama'a barkanku da warhaka ga cikakkun labaran duniya. Da kasar New Zealand da Thailand kowace ta bayyana cewa a jiya Alhamis ba wanda ya kamu da cutar coronavirus a cikin kwana daya. Hakan na zuwa ne a yayin da kasashen biyu ke kokarin kara sassauta dokokin takaita zirga-zirga. New Zealand dai ta samu kwanaki 4 da ba wanda ya kamu da wannan cutar duk a cikin makon nan, lamarin da ya kara nuna alamun nasarar dokar kullen da aka fama da ita na wata daya a kasar. A yau ne yawancin shaguna da gidajen cin abinci za su bude a kasar, amma dukkaninsu za su yi amfani da dokar bada tazara. A cewar Director General na kiwon lafiya a kasar, Ashley Bloomfield, mutane sun kagara a bude wurare kuma hakan bai zo da mamaki ba. Jam'iyyar Democrats a Amurka ta nuna alamun fargaba game da annobar coronavirus wacce ke kara yaduwa, yayin da ta yanke shawarar gudanar da wani taro ta kafar yanar gizo inda za a nada tsohon mataimakin shugaban Amurka Joe Biden a matsayin dan takarar shugaban kasar jam'iyyar, sabanin yadda ta saba gudanar da taron gaban dimbin jama'a. Kwamitin da ke sanya ido kan dokokin jam'iyyar ya amince ranar Talata cewa zai baiwa waɗanda za su shirya taron damar shirya shi yadda ya kamata. Za a fara taron ne ranar 17 ga watan Agusta a cikin wani filin buga ƙwallon ƙwando da ke jihar Wisconsin. Kafin a samu ɓullar coronavirus, da jam'iyyar Democrats da Republican sun saba gudanar da wannan taron na tsayi da ɗan takarar shugaban ƙasa bayan kowane shekara 4, inda akan ga mutane wajen 50,000 a biranen da ake gudanar da taron, ciki har da wakilin delegates da kuma 'yan jarida wajen 20,000. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya yi kira ga Isra'ila da ta dakatar da yunkurinta na mamaye zirin Gaza, yunkurin da masu adawa da hakan suka ce zai iya ruguza yiwuwar samun natsuwa a yankin. Pompeo ya ziyarci Isra'ila a ranar Alhamis domin tattaunawa da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu. Lokacin da Pompeo ke zantawa da jaridar Israel Hayom, ya umarci shugabannin Isra'ila da su yi tunanin duk abubuwan da za su iya biyo baya, su kuma yi tunanin yadda za su magance irin matsalolin da ka iya tasowa, da kuma yadda za a gudanar da wannan shirin ba tare da barin sa ya shafi zaman lafiya ba. Isra'ila tana son ta mamaye akalla kashi 30 na yankin na zirin Gaza. Hukumar da ke bada takardar izinin zama ɗan ƙasa da kuma kula da harkokin shige da fice a Amurka, wacce ake kira USCIS, ta dakatar da gudanar da tattaunawa kai tsaye da mutanen da ke neman zama 'yan ƙasar da kuma bukin da ake shiryawa waɗanda suka zama 'yan ƙasar tun daga watan Maris ɗin da ya gabata saboda cutar coronavirus. Saboda hakan ne masana suka ce akwai yiwuwar cewa ba za a tantance dubban mutane ba kafin zaben shugaban kasar da za a yi a wannan shekarar. Yayin hakan dai, wani tsohon dan gudun hijira daga kasar Kenya na ci gaba da taimakawa mutanen da ke neman zama 'yan kasar Amurka. Muhammad Malim ya gudo ne daga Somalia tare da 'yan uwansa a lokacin yakin basasar kasar. An haife shi ne a wani sansanin 'yan gudun hijira a Kenya, ya kuma iso Amurka ne a lokacin da yake da shekara 4. Ana ci gaba da zaman dardar a Iraki da Syria saboda ana dada lura cewa idan ana maganar kungiyar ISIS to lalle al'ulumin da ke nuna cewa sun gudu ba gaskiya bane. Yayin da wata gamayya wacce Amurka ke jagoranta ta gargadin cewa ISIS na nan yadda take a da. Su kuwa wasu jami'ai sun jaddada cewa kungiyar ta ƙara ƙaimi da kuma ƙarfi. Wani jami'i wanda yake da alaka da dakarun kurdawa masu samun goyen bayan Amurka a Iraki da Syria ya shaida wa VOA cewa a wannan shekarar kawai an ci gaba da fuskantar hare-hare. Babban abin da ke tada wa mutane hankali ba yawan hare-haren bane, yadda ake aiwatar da hare-haren da kuma wuraren da ake zabar kai hare-haren.
Bayan labarin duniya sai fagen rahotanni. Madinka ko kuma teloli a birnin Kwanni da ke jihar Tawa ta jamhuriyar Nijar sun koka dangane da yadda harkoki suka tsaya cik sakamakon rashin samun ɗinkin sallah a yayin da ya rage kwanaki kaɗan a fara shirye-shiryen sallar azumi. Kamar yadda za a ji a wannan rahoto na Haruna Maman Bako daga birnin Kwanni.
Da matumka tela ke ci gaba da ayyuka ba dare ba rana a daidai wannan lokaci na matsuwar ƙarshen wata azumin Ramadan kenan. Ana gab da shiga zangon ƙarshe na kammala azumin watan Ramadan na wannan shekara 2020. Kuma matumka ne ke nuna shakkun samun gagarumar kasuwa ta dumuka a wannan shekara, inda tuni da dama daga cikin su suka soma kokawa da ma yin ƙara sosai game da lamarin dumki a wannan shekarar. Malam Salisu shine shugaban kungiyar madumka tela a garin birnin Kwanni.
Gaskiya Allah yanayin dinki kam sai a ce alhamdulillah kawai, amma idan dinki babu dinki saboda matsaloli biyu da sun ka sako kai. Na farko dai ga wanga lokaci da Allah kan na kangin talauci, sannan na biyu gashi wanga ciwo da annobar ciwo da Allah ka muna ita ma ta ja dinki baya, saboda yanka giba yanzu abun sayan ma babu shi ko kuma akwai shi amma ya kuɗi da yawa. Tun yanzu ka diba akwai shaddar da ake sai da fari jikka biyar min sai ga sai da jikka shidda, sai da matsalar da an ga samu na ita kasa shi wajen adiloli su kawo kaya, sai zamanto kayan ma sun yi karamci balle ba wanda da halin da yake nan. Mu duke ta misali nan ta so sakuto in ka tafi wallahi da ka shiga sakuto za ka ganci abun kamar an yaki wurin shaddodi da ya dukka haka babu kayan dinki sai Allah babu shi. Sai dai ka san shi kuma yadda aka yi rana wani sai ya samu inuwa kinan wanda adda yana da, saboda kaman manyan manyan teloli haka su da matun kadin sallar ta kama suna da ayyuka kinan ma gaskiya Allah karanin teloli fisi billahi baba aiki, saboda to zaka ga wani bai da makon fili goma ga hannun shi. Gaskiya da hakika su ma mutanen ma da yanzu abin da zai ake shari ai kokari a samu yara ka san yaro shi bai san babu ba.
Ita dai wannan matsalar ana danganta ta da matsalar da duniya ta shiga na kulle iyakoki da hana jirage na sama da na ruwa da kun kayayyaki dalilin cutar mashako ta gama duniya ta coronavirus. A cewar wani mai dukin tela ayyuka bana ba su da yawa saboda karamcin su, kuma teloli na iya gama su a cikin takaitaccen lokaci sabanin abin da ya gabata a shekarun da suka wuce.
Sunana Omar Dangambi Omar Diba sunana. Ya bana magana ta gaskiya, aiki alhamdulillah an samu inda mun samu abin da zamu ci da abin da zamu sa da abin da za a ba su a wadansu, to mun gode ma Allah sosai. Abin wanda ya zama wahala bisa kan dumki bana kayoyi na aiki sai ya zama masala bana kuni nan kwarai, paske bangare wanda kaya zama wahala saka ce an samu aiki zai kaya wanda saka samu kama zare wata menene wadansu kayoyi wanda ana amfani da su bisa kan aiki sai neman kasuwa ba samu ba. To in ka duba shekara wanda sun wuce baya, shekara guda da biyu wanda sun wuce baya ba samu iri wannan abubuwa ba, to bana abun ya zama wanda ya samu tailori da dama sun samu wannan ino masala. Alhamdulillah dumka yana shikowa waye be ke kama yanan na bayan shekara wanda sun wuce, bayan shekara wanda sun ga wuce bayan shekara biyu wannan aiki na azubi yana aiki mu atale wanda yake atale uku, to wai gashi bana wuri guda na tsaya
akasari dai yaran ne da mata ke rububin yin dumuka albarkacin sallar ƙarshen azumin kowace shekara, sai gashi a bana neman sabin dumukan sallar ya taho a cikin wani lokaci na kariyar tattalin arzikin duniya sanadiyar cutar mashako ta coronavirus. Haruna Mammana bakon birnin Kwanne, sashin Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Niger.
To bari mu leka Najeriya, inda wakiliyar sashen Hausa na muryar Amurka a Abuja Madina Dauda ta yi wata hira ta musamman da kwararre a fannin kimiyyar tattalin arziki na ƙasa da ƙasa, Shu'aibu Idris Mikati, akan nada kwamiti na mutum 13 da gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi domin zakulo hanyar farfado da kamfanin sarrafa karafa na Ajokuta, wanda ya yi shekaru 40 a dankare baya aiki. Mikati ya yi nazarin alfanun ta da kamfanin a wannan yanayi da tattalin arzikin Najeriya ya kara rugujewa sakamakon bullar cutar coronavirus. Ga yadda hirar tasu ta kasance.
Kamfanin nan an tunanin gina shi tun lokacin gwamnatin marigayi Shehu Shagari. Duniya ta ci gaba, karafuna ko kuma mashinan da aka sa a wurin nan a yanzu sun zama tsoffi. Duniya ta wuce wannan salon amfani da irin waɗannan mashina. Ashe ko farfado da wannan kamfani a yanda karafunan suke ba abu ne wanda zai iya yiwuwa ba cikin jin daɗi.
Me kake gani ya hana kamfanin nasara tun lokacin da aka kafa shi shekaru 40 da suka wuce?
Ɗaya daga cikin abin da ya hana kamfanin yi nasara ababe ne guda biyu ko uku. Na farko dai rashin wutar lantarki. To alhamdulillahi rabbil alamin an samu hanyar da ake kai gas har ga Ajakuta, wato an sa pipe wanda yake diban iskan gas daga sashin Niger Delta ya kai Ajakuta don a sarrafa a samu wutar lantarki wanda kamfanin nan zai iya amfani da shi. Na biyu akwai matsalan yanayin salon mashinan da aka shigo aka sa a wurin. Masu saurare ba su manta ba, injinan da aka kafa a wurin wanda za su rinka sarrafa karafan an dauko su ne daga kasar Russia. Kasar Russia a lokacin da aka karbo wayannan injina ba ta cikin kasashen duniya da ke da injina na zamani wanda za a iya amfani da su a sarrafa karafa cikin sauki kuma don a samu riba nan da nan.
To a matsayinka na kwararre, kana ganin ta da wannan kamfani yanzu zai sauya wani abu kuwa?
Kamfanin ko da an tada shi, idan man saurare ba su manta ba, an yi mashi rassa ko kuma kannai a wurare ko garuruwa guda biyu. Akwai kamfanin sarrafa karafa wanda yake abinda Ajakuta ta fitar shine zai amfani da shi. Akwai daya a Katsina Steel Rolling Mill, akwai daya a Jos wanda ake kira Jos Steel Rolling Mills. Waɗannan kamfanonin guda biyu ya kamata za su rinka daukan ababen da kamfanin Ajakuta ya fitar ne don su sarrafa shi ya zama abinda za a iya amfani da shi ko wajen gine-gine ko wajen rumfuna ko kuma dai ababen da ake yi da shi wajen karafuna don a samu ci gaban tattalin arzikin ƙasar Najeriya.
Menene ma amfanin kamfanoni irin wannan na Ajakuta?
A rayuwar dan adam ta yau, yin ko kuma kasar da bata samu dama ta yi kamfanin sarrafa karafuna ba, zai wuya kasar nan ta samu ci gaba tattalin arziki. Motocin zamani yawancin su ana amfani da karafuna wajen yin inji da hajjikin mota ma da karfi ake amfani da shi. Da karafuna ake amfani wajen jiragen kasa, da karfi ake amfani wajen jiragen ruwa. Masana'antu da ake yi kamar matatan mai ko kamfanin yin sabulun wanka ko sabulun wanki ko kuma matatan sukari ko na fulawa ko irin wannan, duka da karafuna ake yi. Saboda haka idan aka ce kasa ba ta da kamfanin da yake sarrafa karafuna, to ginshikin bunƙasa tattalin arzikinta kusan yana a gurgunce ne. Ashe ko wannan hubbasa da ake yi na farfado da wannan kamfani yana kan hanya, kuma sai dai a zauna a sake tunani wani salo ne ya fi kamata a bi don farfado da wannan kamfani don Najeriya ko kuma tattalin arzikin Najeriya ya samu ginshikin zama ko kuma foundation a turanci.
To a gaida Madina Dauda, idan muka koma jamhuriyar Niger, gwamnatin kasar ce ta ba da sanarwar shirin sake bude makarantu a ranar 1 ga watan Yunin gobe, bayan da ta ce ta fara gano alamun samun nasarori a yaki da annobar cutar coronavirus a yan kwanakin nan. Wakiliyar muryar Amurka a Damagaram Tamar Abari ta tattaro ra'ayoyin 'yan kasar a game da wannan mataki.
mamman sani na titin bugaje to sai mu ce alhamdulillah har da gwamnati ta yi tunani ta sa ranar da za a koma Lakwal duk wani abu da kika sani duka wannan coronavirus kike wannan ta dakatar da shi kuma cikin wannan kankanin lokacin da za su yi nan sun koma Lakwal dan Allah muna roƙon mu shina da su diyan namu gaskiya a mai da hankali a yi karatu cikin kankanin wannan lokacin menene yake cewa horon shayira tarafaji
Usman Goje shi da mu abin da ake jira saboda kasa bata tahiya dole sai da al'amarin karatu nan tunda duk kasar da ta ci gaba dole sai da karatu to mu sai mu ce ko an gode Allah kuma Allah bungiye mu nan lokacin su malamai su mai da hankali su ma kuma yaran su mai da hankali gwamnati ma ta mai da hankali duk abin da ya kamata ta yi dan kar a yi wani rikici ko tarzoma ko ellacosta da ko su mushina su malaman makarantar ya kamata su mai da hankali ta musu dan azamna lahiya saboda a samu wannan shekara ya zamanto ita ma an ci mu gurin ta
sunana Maryam Kalla to gaskiya na yi horon ciki saboda mu a matsayin mu na uwaye muna bakin cikin cewa yara azamna a gida ban makaranta ta Muhammadiya ban makaranta ta Boko kenan wannan ba karbin shi a baya bane ba akai kuma ya kasance yau gashi lokaci yayi wanda za a ce yara za su koma kan harkar ilimi kenan muna horon ciki inda za mu fatan Allah ubangiji ya sa yaran su mai da hankali tare da magabata da mushina ita kuma gwamnati sai ta dauki matakan da dukkan wanda ya dace kenan wannan kukan mu ne zamu kai ga gwamnati kal ai wasa a kama mana gabaki daya da mu da yara da uwayen yara da mushina gabaki daya
sunana Yakubu muna cikin farin ciki da jin dadi kasancewa wannan mataki na gwamnati na koma makarantu ganin cewa daman irin halin da muke ciki musamman a mu matakin jami'a kowace shekara kusan muna fuskantar irin matsaloli wanda ba su da alaka ma da cututtuka to sai gashi hallo wannan annoba ta sanyo kai wanda ta kai mu ga dakatar da karatun gaba daya kenan dai a dai ya dauki matakai gwamnati ta dauki matakai tsaurara wanda zai ta ga ta kare lafiyar dalibai da malaman ma gabaki ɗaya da kuma dukkan wasu mutane haka
gaskiya ni dai ina ji dadi sosai tunda da aka ce za buɗe makarantu abu ne wanda da jimawa a Najeriya shi kona 45 ba a iya cewa amma abinda mutum ya samu shi ilimi bai da kada yau ko fras guda mu sai duka yankan ya maka idan har karke ta tana saka tana da amfani a gaba tunda kona 45 ranka ci a bar shi gaskiya idan dai ba a yi ba wasa kuma idan dai daliban su masu tunani ne masu nazari ne kuma masu takaici ne gaskiya na iya ci gaba kuma na iduka abubuwa da yawa
To kada a shafa waɗannan labarai da rahotanni na zuwa muku ne daga nan ofishin muryar Amurka na birnin Yamai. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Nakasa.
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 Ba kasawa ba.
Nakasa ba na ta zama kasawa ba.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da sake haduwa a shirin Nakasa ba kasawa ba. Wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To shirin na kasa a wannan mako ya sauka a jamhuriyar Niger, inda kurame da bebaye suka tashi haikan domin an karar da hukumomi da kungiyoyi masu zaman kansu cewa akwai gudunmuwar da za su iya bayarwa a kungiyance akan maganar samar da cigaban al'umma. To sai dai wasu tarin matsalolin da suke fama da su na barazanar yi wa wannan yankuri tarnaki. Abin da ya sa suka kaddamar da wani shirin tuntuɓa domin janyo hankalin jama'a kamar yadda kakakin kungiyar kurame da bebayen yankin Zandar Ibrahim Haru ya shaida wa wakiliyar muryar Amurka Tamar Abari.
Kuraman suna gudanar da ayyuka na ci gaban jihar su abinda ya kai aka dauki wasu su aiki a babbar asibiti ta jihar Damagaran da kamfanonin zirga-zirga da sauran wurare.
Na farko muna share-share cikin gari aikin gada ko tamari. Kowace dai jiha dai kowa ya san kurami masu kokari ne masu aiki da gaskiya ne ba muna hunci ba wani abu to albarkacin wannan share-share muke mun samu kamar hospital shi ma dauki mutane da dama kamar mutum goma sha hudu haka wasu gari kuma sai dan kara mana karin haske mun so mu dan tallafa musu mun zo mun musu kwanan nan mun yi share-share muke kyara musu kuma mun yi debat kurami. Aiki suke tsakani da Allah aiki ne limanci kuma sun san ciwo abu kuma ba su aiki su wasa su garaje ba su wani taba tabi shine wannan kuma kowa sai gane a shine kuma bayan shi kara samun wata proje da ake ce ma gwal ita ma gwal ta shi a cikin 2010 to gwal ta mata neme mu ta ba mu kwantara kamar na miliyan 6 muka yi aikace-aikace wasan gada da transportin mota dukkan muka biya suka kwashi ka kyara kike a suka ba mu takarra ne ku suka ci wannan abu gaskiya su ji dadi shi daga barin kuma kawa federation kin na andaka akwai guraku akwai kulami akwai kutare akwai zabaya akwai accidente travail akwai makai muka ga makai kungiya nana kasasu shi da mu ta kama da kyau kungiya wasu almanni suka zo suka fa mu wannan kontrakin president national suka aika mu kontrakin haka ba wannan ana kici masa SPV to ita aka ba wannan kontrakin shine kuma aka dauki makahu wajen harkan sakal igiya kuma aka dauki kura mai harkan farmasoin dinki da na aikin katako da aikin wata da aikin jaran mutu duka wannan farmasoin kan yi wajen bangaren kuragu duka dai gabaɗaya na gama mu da kuragu da makahin da kurami gabaɗaya ne kowanne yana aiki shi dokan kwantar hallo
na biyu
aka ci a dauke shi har ka dawo abuci ya dauki mata su tara ne
kulami
zubaya biyu da kulami biyu sai suke wajen kitso kuma aka dauki kulami guda wanda ke gyaran mutu guda biyu suna aikin katako su ma suka samu horar kansu in tabar kallam su da mata wanda kuwa ma horan man suna nan suna dinkin su wani kyau babu wani dama babu wani barace-barace
duk da samun aikin da kuraman ke yi suna cikin tsananin bukata
akwai yara wanda aka fita daga kwal muna so su ma kaman aiki su samu kaman farmasin wai na ornatan
computer
in sun samu wani za su kama ma
kurame
duka su ba to saboda shi ne muke roƙon gwamnati ya duba ga wannan abin da ya ƙara mana kuma projectin masanu da shuɗi su ma wanda abin su gani ya kamata a ƙara.
To ba ga wannan babu wani horo da kuka samu?
Mun samu horo harkan zuwa ƙauyuka haka muna kisa aure kakara ta ba mu taimako wanda za mu samu mu ma mu je mu kawo biro mu waye musu kai mun je ƙasan take ta mata mai magariya tingas kure gaskiyar ta ɗaya ta malbaji duka wannan ma mun yi su biro masha Allah mun jawo hankalinsu inda ake tayar da biro inda ake tsari da biro inda kuma za ku shiga cikin mutane a san kuma ko su waya cikin kungiyoyin nan da merorinsu na sanar da kunsayakinsu sun ji daɗi wannan abun.
Barace-barace na nakasassu wani babban ƙalubale ne da a koyaushe gwamnati da masu hannu da shuni ke faɗuka tashin ganin an yaƙe shi.
Shi kaman yaƙi da baran wani kun ma san baran masu yin baran ba a cikin gari ba ne kuma muna waye musu kai ko sambi wannan misalwa na ci za a tattara su gaba ɗaya saboda wannan akwai harkar sida akwai harkar yaɗe da ake su ma zan ba su kan buskan wani za mu tattara su tun mu gaggaya musu abubuwa da ake.
To masu sauraro a nan muke dakatar da shirin na ƙasa ba kasawa ba a yau sai a makon gobe inda za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. Yanzu kam a madadin wakilin sashen Hausa Tamar Abari da kakakin kurame da bebayan jihar Zandar Ibrahim Haru da ni da abokan aiki muke ce da ku sai an jima. Madalla yanzu kuma ga sharhin jaridan Ghana tare da Ridwan Mokhtar Abbas.
Guide da mu so mu sharhe jaridun na yau kuma babban kanin labaran ta shine labarin COVID-19 kasar Ghana. Adadin waɗanda suka kamu da wannan cuta ya kai mutum 5,127. Jaridar ta ce adadin waɗanda aka tabbatar sun kamu da cutar coronavirus wato COVID-19 kenan a nan Ghana ya tuma zuwa mutum 5,127 zuwa ran 12 ga watan Mayu. Wannan adadi na wakiltar ƙarin sabbin mutum 227. Director General ɗin ma'aikatar kiwon lafiyar ƙasar Ghana Dr. Patrick Buaje ya faɗi haka waɗanda suka warke daga cutar sun kama mutum 4,094 yayin da 130 ke jiran jarrabawa ta biyu domin sanin makomansu. Mutum 22 sun sheka lahira. Ita kuwa jaridar Ghanaian Times wannan labarin tarwaito. Duk wanda ya karya dokan da ta hana yin tarurrukan jama'a, doka za ta ja da shi. Shugaban kasa ne ya faɗi haka, jaridar ta ce. Shugaban Nana Addo Dankwa Akufo Addo yayi kashedi cewa duk wanda za a sama ya karya dokar da ta haramta yin tarurruka ko party ko wani taro na karawa juna sani ko night club ko mashaya da dai sauran tarurruka makamantansu dokar kasar mai lamba EI-64 za ta ja da shi ba tare da sani ko sabo ba har yau dai a jaridar Times Odata Lamti na fadan cewa ambata shi a matsayin magajin kinfile ya dibiya wani matsi a kansa jaridar ta ce tsohon dan wasan kasar Ghana ni Odata Lamti da aka ibiyawa sunan na Pele na shekara na gaba ya ce wannan suna da aka aza masa a matsayin wanda zai gaji Pele ya dibiya masa wani nauyi haikan on dan wasan na Black Star wanda aka nuna cewa shine magajin shahararren dan wasan Brazil Elson Arante do Nascimento saboda irin haskawa da yayi a gasan matasa na hukumar kwallon kafar duniya kasa da masu shekaru 17 da duniya 1991 da ya taimaka wa Ghana ta ci wannan kambe a Italiya ya nuna cewa wannan abinda aka aza masa ya dibiya masa wani matsi yadda har ya rasa ma ta yadda zai tafiyar da kansa sai dai ya ce da haka wannan wani abin girma ne saboda duk inda ya tafi wasa ana ganin sa da kima Ridwanullah Mukhtar Abbas sashin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
yawa to yanzu ga nasihar malamai albarkacin watan Ramadan
ni sunana Mala Ahmad Jibril ana min kinaya da Mala Inkan daga nan birnin Kwanni makaranta ta Hayatul Islam nan kusa MGC insha Allah saboda haka bisa kan sha'ana azumi Allah tabaraka wa ta'ala a cikin suratul Baqara ya ce ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin wa iddatun min ayyam ukhar wannan aya da Allah tabaraka wa ta'ala yayi kira zuwa gare ta ya ce ya ayyuhal ladhina amanu ya ku masu imani wannan kenan maza da mata Allah ce kutiba mun wajabta alaiku gare ku alaikum akan ku asiyamu azumi kama kutiba kamar yanda anka wajabta shi alal ladhina akan wadannan min qablikum da agabanin ku kenan na al'ummomi la allakum tattaqun ku za ku ji tsoro Allah saboda haka shi azumi ayyamin kwanaki ne ma'adudat li sawahi kwana 30 ko 31 babu fa man kana minkum maridan wanda ya kasance daga cikin ku wato marashi lafiya ko ala safarin ku yana akan tahiya to fa iddatu min ayyamin ukhar yana iya ramku kwanakin da ya sha kuma ga wata aya har da Baqara Allah ce fa man shahida minkum shahar duk wanda ya halarta wata daga cikin ku to me ya rage kwali ya samu sai shi azumci watan nan ashe in ga lahiya ga hankali ga nura ga lokaci ga komi to alhamdulillah Allah ya bada damar a azumce shi yana daga ciki inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu lailatin min ramadan 6000 ayatikan min an-nar fa idza kana akhir lailatu ataka Allah bi adad mamada kaga nan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna lillahi azza wa jalla lalle Allah mai girma dokaka fi kullu lailatin cikin kowane dare na ramadan kwana na daya kwana na biyu to kowane dare din nan sittu wato mai ata alafin ana yan ta mutum 600 minan nan daga barin shiga wata
to ana amfana da haka muka zo karshen wannan shiri na musamman da muka kawo daga nan birnin Yamai a sanadin matsalolin da ake fuskanta a babbar tashar mu dake birnin Washington DC a madadin dukkan ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka ni Sule Mumuni Barma ke muku ban kwana daga nan Yamai a huta lafiya
bonjour au micro.